Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bukatar taimako da masu motocin dakon kaya suka yi sakamakon kona musu motoci da aka yi a Abba. Yan adawa a Jamhuriyar Nijar sun yi kira da a fito don karbar katin rijistar zabi. Za mu ji tasirin tallafi ga kananan ma'aikatan masana'antu da gwamnatin Najeriya ta yi. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Sassar filu, kasar Burtaniya ta yi shelar shirin ƙara kuɗin da take kashewa kan ɓangaren tsaro da dala biliyan 21.8 cikin shekaru hudu masu zuwa. Wanda zai zama kuɗi mafi yawa da ta taɓa kashewa kan harkar tsaro tun bayan yakin cacar baka. Gwamnatin kasar ta ce tana buƙatar kashe wannan kuɗin wajen kare kasar daga barazana iri-iri. Prime Minister Boris Johnson, wanda a halin yanzu ke keɓe kansa saboda ganawa da wani ɗan majalisar dokokin kasar da yi, wanda daga baya aka gano cewa yana ɗauke da cutar COVID-19, ya gaya ma majalisar dokokin kasar cewa akwai haɗarin yiwuwar yanke kuɗaɗen da ake kashewa kan harkokin soji da aka yi ta yi a kasafin kuɗi a shekarun baya-bayan nan ya yi illa ga tsaron mutanen Burtaniya. Halin da ake ciki a duniya yanzu na da matukar haɗari kuma cike da gogayya fiye da yadda aka taɓa gani tun bayan yakin cacar baka, abinda ya gaya ma majalisar dokokin Burtaniya kenan. Ya ƙara da cewa duk abinda muke yi a wannan ƙasar, duk wani aiki, duk wata cinikayya, hatta yadda muke sayayya da kuma abinda muke ci sun dogara ne akalla kan wasu mafiya ƙanƙantan matakan tsaro a duniya. Jerin layukan samar da abubuwan bukata kamar bututun iskar gas waɗanda dole ne su kasance a buɗe, hanyoyin jiragen ruwa, ingantacciyar kafar internet, lawalolin jiragen sama lafiyayyu, layukan ƙarƙashin ruwa na ƙwarai da kuma kwanciyar hankali a mashigogin ruwa a wurare masu nisa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mai yiwuwa 'yan gudun hijira wajen 200,000 su ƙetara daga Habasha zuwa Sudan cikin watanni 6-12 don gujewa tashin hankali a yankin Tigray na arewacin Habashar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira wajen 1,896 ne suka ƙetara ranar Laraba, wanda ya sa adadin 'yan gudun hijira da suka ƙetara tun bayan tashin hankalin makonni 2 da suka gabata ya kai 33. Majalisar mai tattaunawa kan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa ta kuma ce da dama daga cikin masu neman mafaka a makwabciyar ƙasar matasa ne maza, waɗanda suka ce suna tsoron za a tilasta musu shiga aikin soji muddin suka zauna. Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar sun ce sun shafi kwana da kwanaki suna tafiya cikin daji, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce da dama daga cikinsu sun galabaita kuma suna fama da yunwa a yayin da kuma wasu ke buƙatar ganin likita. Ma'aikatar kuɗin Amurka ta ƙaƙaba takunkumi ma wasu kamfanonin ƙasar Rasha biyu jiya Alhamis saboda zarginsu da ci da gumin wasu 'yan Koriya ta Arewa marasa galihu. Bisa ga wata takardar bayanin ma'aikatar ta kuɗi, za a maka takunkumi ma kamfanin gine-ginen Rasha na Mukran LLC da kamfanin Korea Colson General Trading Corporation, wanda wani kamfanin Koriya ta Arewa ne da ke aiki a Rasha. Wannan mataki ya biyo bayan wani kuduri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara ta 2017, wanda ya tanaji cewa dukkanin ƙasashe su maida 'yan ƙasashen Koriya ta Arewa gida zuwa ranar 22 ga watan Disamba na shekara ta 2019 a matsayin wani matakin daƙile hanyoyin da Koriya ta Arewa ke samun kuɗaɗen shiga daga ƙasashen waje don gudanar da harkokin nukiliya. Yayin da annobar COVID-19 ke daɗa yaɗuwa a Amurka, cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wani tsari dalla-dalla na yadda ya kamata a yi bikin Thanksgiving ko cika-ciki na ranar 26 ga watan Nuwamba. Dr. Henry Walke, babban manaja a sashin kula da cutar COVID-19 a hukumar ta CDC, ya gaya ma kafar labarai ta CNBC cewa wannan lokaci na biki muhimmin lokaci ne na yin takatsantsan. Babu wani lokacin da yafi yanzu muhimmanci ga kowane ba amurke da ya kare himma wajen kiyaye tazara da wanke hannaye, sannan kuma mafi muhimmanci a rika sanya takunkumin fuska. Yan majalisar dokoki da jami'an soja a Somalia sun ce janyewar sojojin Amurka daga kasar, kamar yadda wasu rahotanni ke nuna cewa shugaba Donald Trump zai so yi, na iya zama da hadarin gaske kuma na iya karfafa gwiwar kungiyar Al-Shabab da sauran kungiyoyin ta'addanci. Sakataren kwamitin harkokin tsaro na majalisar dattawan Somalia, Senator Ahmad Hashi, ya ce yin hakan zai zama tamkar yin watsi ne da 'yan kasar ta Somalia a lokaci mai sarkakiya. Za a gudanar da zaben majalisar dokokin Somalia ne a ƙarshen watan Disamba, kuma ana tunanin gudanar da na shugaban kasa a watan Fabrairu. A ƙarshe, kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ke yankin tsakiyar nahiyar Amurka na buƙatar kusan dala miliyan 43 don su samar da kayan tallafin da ake buƙatar baiwa mutane wajen 646,000 waɗanda wasu manyan guguwa biyu da ambaliyar ruwa da kuma gocewar laka suka addaba, a cewar hukumar UNICEF a wata takardar bayani ta jiya Alhamis. Manyan guguwan Eta da Iota waɗanda suka aukude bayan ɗaya sun yi kaca-kaca da wasu ƙasashen yankin tsakiyar Amurka da dama a wannan shekarar, inda suka
labaran duniya aka saurara. Yanzu sai babu rahotanni, inda za mu fara da bukatar neman taimako da masu motocin dakon kaya daga arewacin Najeriya suka yi biyo bayan kona musu motoci a Abba a jihar Abia a lokacin zanga-zangar 'yan SARS. Ga wakilinmu Alfonso da rahoton.
Masu motocin dakon kaya daga arewacin Najeriya zuwa garin Aba na jihar Abia sun koka da cewa sun fada cikin wani hali mai tsananin gaske sanadiyar kona musu motoci da aka yi a yayin da ake gudanar da zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sandan SARS.
Sunana Malam Ali Babankiki daga Lafiyan Bare-bare, Nasarawa State. Ina tsaye daga cikin wadda aka kona musu motoci a Abia State a Aba local government. An riga an muna barna, mun gode Allah rayuwar durobobinmu da yaran mota ba wadda ya salwanta a ciki. Rokon da muke da gwamnati, mu ba mu da wani su harkoki, masana'antarmu ke na wannan transporter. To an zo an kama su an kona, ba mu san yadda za mu yi ba. So muna kai kukanmu ga gwamnati ta dubi wannan abun da idon taimakawa, ta taimaka ta shiga cikin wannan maganan.
Gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar da wannan abun ya faru?
Daga kan gwamnatin tarayya har gwamnatin jihar Abia State. To rokon da muke da gwamnati kenan.
Sunana Sale Umar daga Lafiya jihar Nasarawa. Ina ɗaya daga cikin wanda aka kone musu motoci a Aba ta Albasa. Motocin wannan ta an kone musamman sun kusan kaman sun guda 7. To ni kuwa mota na gaskiya tsakani da Allah bani da wani hanyar da ya wuce wannan mota. Ita ne ci na, ita ne sha na. Mutanenmu na gida hankalin zai tashi, musamman na Nasarawa State. Sun da za su yi zanga-zanga, manyan mu suka hana su, musamman ma shugaban NATO ya kokari aka hana su, kuma suka ji suka amfani da magana manya suka hagura. Muna roƙon gwamnati ya taimaka mana da dubi halin da muke cikin, da ni ban da wani sana'a da ya wuce wannan, kuma mota ne ita ta yi ne a wajena. Ita ne ci na, ita ne sha na. To a zaman da nake yanzu haka ina zanne ne haka, bani da wani makama. Ya samu ce roƙon gwamnati da dubi mu da ido rahama.
To ko me gwamnatin jihar Abia ke yi game da wannan batun? Kenan tambayar da na ba Mr. Onyebuchi Ememanka, mai magana da yawun gwamnan jihar Abia.
The Governor set up a committee headed by the Commissioner for Special Duties to ascertain the extent of damage.
Yace gwamna ya kafa wani kwamiti a ƙarƙashin jagorancin kwamishina mai kula da ayyuka na musamman domin gano matakin barnar da aka yi da gano masu dukiyoyin da aka barnata, musamman dukiyoyin da ba na gwamnati ba, da kuma bawa gwamnati shawara kan matakan da ya dace ta ɗauka. Yan wannan kwamiti sun fara aiki yanzu haka, kuma an ba su tsawon watanni 3 su dubi batun da kyau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
Yan adawa a jamhuriyar Nijar sun buƙaci jama'a da su fito don karɓar katin rijistar zaɓe, duk da yan adawar sun ƙaurace mu hukumar zaben ƙasar Sani. Haruna Mamman Bako na ɗauke da rahoton.
Shin yaya yan adawa da suka ƙaurace wa hukumar zaɓe suka ji ko ma kiran da suke yi wa magoya bayansu game da su je su karɓo katocin zaɓe iko a'a? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Isa Mare na jam'iyyar Modern Lumana Afrika ta Hamma Ahmadu mai adawa reshen birnin Kwanni.
Mun ba kowa dama tun da yan ƙasa na su sun ka tai an karbuta ta su amsa abin su. Amma zaɓen bai da kyau gare mu ku kaɗan. Zaɓen matsaloli a ciki ba ƴan kanana ba.
Yanzu ni ka hana ku karɓi gurbin ku a cikin hukumar zaɓe tunda kun amince magoya bayan ku su amsu takardun zaɓe.
Ba mu amsa gurbin mu saboda da sama da ƙasa ba mu da su ba. Yudara a ciki sun riga sun yi mutane na babu yadda aka yi mu amsa mu kai zaɓen mu ci nasara.
To in kun na ganin akwai yudara ciki ai ku shiga a dama da ku kana ganin bai sa ku gano in abinda kuka shakka ku gano in haka dai ko ba haka ba.
Ko mun shiga ba a dama da saboda maki babu hanyar da shi ba ta iska shiga mara kai mun mutu rige tsane ka tsane tsane sai dai abin da Allah ya kawo.
A rasa bangaren dan baba mummance ni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki rashin birnin Kwanni na tambaye shi ko rashin jin sun kira magoya bayan su zuwa amsar katuttukan zaben ko wani salo ne na siyasa.
To rabon karta ai mutane na yan kasa kowane ya arliman nan wajen amsar karta ko ko ta hiya arliman yanci na duk dan kasar Niger shi kenan nan babu zancen jam'iyyar. Inda zan canja jam'iyya shi ke wurin kadin ƙura'a wannan shi ko kampani ba ta buda ba balle kashi menene tarayya za ta ciwa. Muna kira ga duk dan kasa ya taya amshi katin zabe. Mu a son samu mu ba mu ki duk wanda amshi katin zabe ba ya kada mu jam'iyyar da tarayya nan na kasa ne mu ce komi.
To ita ta hukumar zabe ta ce ya kamata ai su ma jam'iyyu su gargado magoya bayan su ko ya taya amshi katin.
A mu wannan a jam'iyyar PNDS tarayya ko ina inda ya kamata mu kai wakile inda an ka ba mu wakili mu aza wakili kamar na MRN kenan tunda bangaren adawa su bada mutun dai bangaren majority su bada mutun dai babu inda bangaren majority ba ta kai nata wakili ba mai hoki mata wurin haka rabon karti in an kai can na zaka magana delegate tunda akwai jam'iyyar da Allah na sha tuba ko delegate ba ta kai ko ina to wannan ba wannan bangare na muke ba yanzu zan ci rabon karti muke kowa da kowa shi yi kokari shi tahi shi amso ta ide.
To yanzu kai alhaji dan baba wadan suna gari tunda yan adawa mahiyanci da wuraren ba su kai nasu wakilai ba wannan ba ko tsoron aga kamar yalla rabon katin zaka akwai wani abu karkashin shi
incin su ne yana yau akwai niyyar da sun kai soki soke da ita
yanzu haka dai kasar ta jamhuriyar Niger na canza kala zuwa saka rigar siyasa ana gab da zaben kananan hukumomi da zai share fage wa zaben gama gari da kasar za ta shirya a shekara ta 2020 2021. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Wakilinmu na Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da rahoto kan bayyana shirin tallafa wa kanana da matsakaitan masana'antu na gwamnatin Najeriya.
Jami'in Sumedan mai kula da shiyar Arewa maso gabas Isa Muhammad Duguwa ya yi bayanin ire-iren tallafin sannan kuma ya ce kyauta ne.
Tabbas shi na gwamnatin tarayya da suke so ta tallafa ma masu kananan masana'antu da kuma manyan masu hidima ta kasuwanci abin da ya shafi ta masu zirga-zirgar ababen hawa sana'a irin ta kere-kere makaniki da sauran irin waɗannan su ne yau muke so mu kaddamar da wannan bangare na taimaka musu wurin dukkan jihohi 36 da muke da su a Najeriya suna ciki. Akwai jiha wani tsammanin abin da ya kai mutum 9,000 za su amfana cikin wani ita ce ba bashi ba ne ba kuma wanda zai tambaye ka sisin kobo a cikin wannan hidimar duk wanda ya tambaye ka cewa ka bashi wani abu zai maka wata hanya na ka samu wannan abu kar ka bashi.
Shi ma dai jami'in gudanar da shirin a jihar Bauchi Abba E Dauda ya yi bayanin abubuwan da za a gabatar domin samun tallafin.
Kwamalin da za su shiga cikin wannan shirin dole sai sun zama to membobi ne na cikin wata kungiya ko association ko cluster da ya shafi wannan sanarwar nasu. Individually ne kowa dole sai yana da BVN din shi da account number da kuma means of identification ko voter card abin da ya tabbatar da cewa member ne a cikin wannan organization.
Daga bisani na ji ta bakin shugabannin kungiyoyin masu masana'antun game da shirin ba da tallafin.
Na Bello Inogaloji, shugaban masu aikin madani na jihar Bauchi kuma ma'aji na kasa na aikin madani kuma shugaban manoma na rani na jihar Bauchi. Ruwa ya dauke za a shiga noman rani wanda suke noma rani suke noma rani su koma gona kuma masu aikin madani wanda ayyukan zai tsaya a wannan lokaci yanzu da zo a mana bayani tsaya ne zamu yi cigajiyar wannan tallafi kuma dama tun tun muna da dan duhun kai akan hanyoyin da za a bi a samu wannan tallafi kuma tare
ni sunana Lami Magaji ina representing 50 million African Women Speak Project a nan Bauchi zai taimaka musu gaya don kamar mu a 50 million African Women Speak Project ba ma ba mu cika bada kuɗi ba in fact ba ma bada kuɗi amma abinda muke yi shine mu idan mun jo hanyoyin tallafi da ko daga wajen gwamnati ko daga wajen individuals zamu saukar da shi ma mata so that za su amfana da shi one of kai mata da yawa da suka zo a ƙarƙashin 50 million African Women Speak domin su amfana da wannan tallafi da federal government magnanimously suke ba ma mata
sunana Abdullahi Muhammad na bayi shugaban kungiyar a Chaba da Kenan na jihar Bauchi abinda Simeda take yi saboda yin sanawa da kanmu kuma tana kokarin tallafa ma jama'anmu alhamdulillah bukatun mu shine dama kullum abinda muke ga Simeda ta ga federal government ba sana'an da take taimaka ma talaka a Najeriya kamar sana'an a Chaba da keke saboda shine za ka ga wanda yana da ilimi yana yi wanda bai da ilimi yana yi wanda yake noma yana yi wanda bai da sana'an komai ma yana yin kasuwa annan Bauchi local government ka ina da member 16361
Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro dan labarai masu sahihanci ga Hassan Maina Kaina da shirin mu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na ci gaba da mai da hankali wajen sake salon yadda take tunkarar matsalar tsaro a cikin kasar ta hanyar kara samar da nau'o'i daban-daban na jiragen yaki ga sojojin saman kasar a dai wannan mako mai karewa ne aka ga babban Hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya na ta kai komo daga ka inji zuwa makodi zuwa Ibadan to ko takamaimai menene makasudin wannan kai komo nasa tambayar kenan da laiwa kakakin sojojin saman Najeriya Air Commodore Ebi Kulle da Ramola
he was also in Kaingi to assess ongoing projects that are aimed at putting in place infrastructure that will house the personnel and of course the aircraft which is the Super Tucano A29 Super Tucano
yace babban Hafsan ya je ka inji ne inda ya duba aikin inda za ajiye manya-manyan jiragen yakin nan wato Super Tucano da ake saran isuwar su Najeriya daga Amurka wadanda za su taimaka wurin takarwa sosai a yakin da ake da yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya a makodi kuma nan ne inda za ajiye manya-manyan jiragen yakin nan samfarin JF-17 Thunder da aka sayo daga kasar Pakistan wadanda su ma za su takarwa wurin samar da tsaro a cikin kasar ana kuma aikin wasu galan wasu jiragen yaki samfarin F-17 wadanda ake aikin wato kala musu tsawon rayuwa a ci gaba da yaki da ake yi da yan ta'adda a sassa daban-daban na kasar sannan akwai kuma kalun wasu manyan jiragen yaki samfarin na F-17 wato guda 7 da za a aike da su kasar China da za a musu gaggarumin gyare-gyare a kamfanin da aka kera su tun farko
the original equipment manufacturer there in China
kwararre kan yaki da ta'addanci a Najeriya Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ya ce lalle kam tara kayan yaki masu yawa irin wannan lokaci a kuma lokaci guda zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalar tsaro da kasar ke fuskanta a halin yanzu
makamai na jiragen sama da ake samu tun ba ma shi na leken asiri ba suna da tasiri sosai na wajen kowane irin yaki kasan yaki yanzu ya koma yaki ne na sani yaki ne wato da ake kira intelligence da kuma kayan aiki wato shi technology ba yaki ne na kasa ba aka fi bada karfi in ka tuna yakin Gulf da shi George da shi Bush yayi Bush baban George Bush ai sai da aka gama tarwatsa sojojin Iraki a Kuwait kafin sojojin kasa suka bi suka wange ko ina yanzu a duniya an fi bada karfi ga irin waɗannan yaki dan haka zamu ce tara irin waɗannan jiragen yaki ya kasance muna da su ko masu aiki abu ne da ake jin zai tasiri da kuma yaki ne wanda muke fama da shi na yakin sunkuru wanda ba a yin ta gaba da gaba to irin wannan abubuwan ta abin da ya kamata ya amfani da jirage da za su tara asiri sannan abin da jiragen sama a yi a tarwatsa su sannan na ƙasa su bi su share ba shakka in muna da irin waɗannan jiragen yaki gaskiya za su taimaka
kazalika a karan farko gwamnatin Najeriya ta kuma samarwa mayakan saman kuraman jiragen nan marasa matuka waɗanda za su iya tattaro bayanan sirri don ganin da inda abokan gaba suke sannan kuma su kai musu hari wannan na nufin yanzu Najeriya ta zama ƙasa ta uku kenan a duniya da za ta fara amfani da irin wannan kurman jirgi baya ga China da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa ƙwararre kan sha'anin yaƙi irin na sama Wing Commander MI Salman ya mana ƙarin haske dangane da irin wannan jirgi
mai tuka kansa wanda zai da matuki kuma mai iya amman bama bamai jirgi ne wanda ake amfani da shi ba tare da matuki ba kamar yadda sunan yake kuma shi bambancin shi wannan da aka samu yanzu shine cewa yana da makamai ko kuma kananan su idan suka su abinda suke shine ISR wato intelligence surveillance and reconnaissance zasu samu zasu gano ina ne mayaka ko kuma abokan gaba suke su bada coordinates sannan sai a kira jirage ko kuma idan jirage zasu kai farmaki su suna can sama suna gaya ma jirgin a ka bi hagu ka bi dama ga inda wa'annan suka je ga inda wa'ancan suka je amma su wa'annan yanzu su da kansu idan suka gano abun daman suna da video da ke can camera mai kyau wanda za ta iya daukan abu komun kankantan shi a ƙasa so wa'annan operators din zai iya yiwa shi operator wannan operator ma zai iya yiwa yana ko Abuja ma amma yana kallon abubuwan da ke wakana a Maiduguri kuma idan aka gani aka ga cewa wa'annan lalle ɗan ta'adda ne da sauransu za a iya sakin wannan wannan makamin ko kuma za a iya kai masa hari so bambancin shi kenan da irin wanda ake da shi da kuma irin jirage su jirage na farko sai an tuka su na biyu wato suna da matuki kenan sannan to su kuma wannan shi another bambanci is that shi jirgi yawanci dadewan shi a sama ba zai wuce awa daya ba idan ya dade kenan wani ba zai kai haka ba shi wannan ko zai kusan awa 31 yana sama dare da rana da yamma da duka so abinda ake cewa real time intelligence da kuma real time response da kuma real time engagement kowane lokaci za a iya ana ganin abin da ke wakana a wurin za a iya maida martani za a iya kai farmaki
Farfesa Muhammad Tukur Baba yace akwai kuma ƙarin alfanu sosai bisa amfani da irin wannan jiragen yaki
shi kansa mallakan irin waɗannan jirage na yaki ba ko da kuma na tara asirin ƙasa sanin abokan gaba cewa kana da su su kansu yana kawo shakka ga zukatan abokan gabanka don sun san kana da su zaka kuma iya amfani da su ana kiran wannan wato shine policy na deterrence cewa ka san abinda nake da shi don haka zaka yi shakkan kawo mini hari don ka san sakamakon abinda zai biyo haka ina tashi ba zan ma da wasa ba muddin dai waɗannan jiragen suna aiki su mutane mu sun yi amfani da shi suna gyara ko kuma muna da wata yarjejeniya na gyara su cikin gaggawa gaskiya za su yi tasiri don haka sojojin sama ya kamata a ƙarfafa musu da wannan
to ko tiyaya waɗannan jirage za su taimaka wurin samar da tsaro a Najeriya har ila yau ga Wing Commander Musa Isa Salmanu
shi unmanned aerial combat vehicle wato jirgi mai tuka kansa wanda zai da matuki kuma mai iya amman bama bamai jirgi ne wanda ake amfani da shi ba tare da matuki ba kamar yadda sune yake. Kuma shi bambancin shi wannan da aka samu yanzu shine cewon na daya yana da makamai. Wato a da ko kuma kananan su idan suka su abinda suke shine ISR wato intelligence surveillance and reconnaissance zasu samu zasu gano ina ne mayaka ko kuma abokan gaba suke su bada coordinates sannan sai a kira jirage ko kuma idan jirage zasu kai farmaki su suna can sama suna gaya ma jirgin a ka bi hagu ka bi dama ga inda wayannan suka je ga inda wayancin suka je amma su wayannan yanzu su da kansu idan suka gano abun daman suna da video da ke can camera mai kyau wanda za ta iya daukan abu ko mun kankantan shi a kasa idan wannan operator ma zai iya yuwa yana ko Abuja ma amma yana kallon abubuwan da ke wakana a Maiduguri kuma idan aka gani aka ga cewa wayannan lalle yan ta'adda ne da sauransu za a iya wannan makamin ko kuma za a iya kai masa hari su jirage na farko sai an tuka su na biyu wato suna da matuki kenan sannan to su kuma wannan shi another bambanci is that shi jirgi yawanci dadewan shi a sama ba zai wuce awa daya ba idan ya dade kenan wani ba zai kai haka ba shi wannan ko zai kusan awa 31 yana sama dare da rana da yamma da duka so abin da ake cewa real time intelligence da kuma real time response da kuma real time engagement ko wanda lokaci za iya ana ganin abin da ke wakana a wurin za iya mai da martani za iya kai farmaki saboda haka bambanci wannan abun kuma kenan kuma wannan tasirin shi kenan
yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan jirage za su yi domin ƙara inganta tsaro a ƙasar. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yawan kamakaman masu rajin kare demokradiyya karkashin sabuwar dokar tsaro da sauran dokoki a Hong Kong na ci gaba da karuwa. Da dukkan sabbin kamakame, jam'iyyar kwaminisanci ta China tana ƙara rusa ikon cin gashin kai na Hong Kong da kuma rashin mutunta 'yancin dan adam. A kwanan nan hukumomi sun kame masu rajin kafa demokradiyya 8 a Hong Kong gami da mambobi 5 da ke zaune a majalisar dokoki. A cewar 'yan sanda, an tsare su ne a matsayin wani bangare na binciken tattaunawar da aka yi rikici ranar 8 ga watan Mayu game da wanda ya kamata ya sarrafa wani muhimmin kwamiti a majalisar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana cikin wata sanarwa cewa kamu waɗannan 'yan majalisar watanni shida bayan aukuwar lamarin da ake magana a kansa cin zarafi ne na tilasta doka don dalilin siyasa. Tursasawar da gwamnatin Hong Kong ta yi wa wakilan masu rajin kare demokradiyya da kokarin murƙushe 'yan adawa manyan misalai ne na ci gaba da haɗa kai da jam'iyyar kwaminisanci ta China. A ranar 23 ga watan Oktoba an kama wasu mambobi uku na tsohuwar ƙungiyar ɗaliban da ke ikirarin samun 'yanci ga Hong Kong a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa kan zargin wallafa labaran da ke inga zaɓallewa a dandalin sada zumunta. Uku sun haɗa da tsohon shugaban ɗalibi Toby Chung da tsaffin mambobin William Chang da Yini Ho. Kasar Amurka ta yi Allah wadai da kamun da aka yi musu tare da yin kira ga mahukuntan Hong Kong da su saki waɗanda suka rage nan take. Kasar China ta ke ta alƙawuranta na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin sanarwar haɗin gwiwa tsakaninta da Birtaniya a shekarar 1984 yayin da jam'iyyar kwaminisanci da muƙarrabanta na Hong Kong suka murƙushe 'yancin cin gashin kan da aka yi alƙawarin na Hong Kong tare da darajar Hong Kong ga 'yancin ɗan adam gami da 'yancin taron lumana da 'yancin faɗin albarkacin baki. Amurka tana tare da mutanen Hong Kong. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.